أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka kitabu zuhud na ali ibn al-husayn rahimahullahu ta'ala zamu tashi harfu shin ne ko na'am magana muna zuwa sai karshen darasin zamu in yace haka ma fa Allah bi ka an ce la adri ma fa Allah bihim de harfu shin malan yake cewa azimun hauluhu wan nasu fihi hayara misl mabsusil farashi bihi tatagayyaru alwanu khawfan wa tadribu alfara'is birti ashi hunaka yace hunalika kullu ma qaddamta yabdu fa aybuka zahirun wa sirru fashi tafaqqad naqsu umrika kulla yawmin yace faqad auda bihi talabul ma'ashi ila kam tatba'u shahawat dawran wa dawran taktasiliyan riyashi mala rahimahullahu ta'ala yake cewa yana bamu dai labari game da sha'anin kiyama yace azimun hawlu hawluhu hurgici na razanin tashin alkiyama azimun mai girma ne wan nasu fihi hayara mutane a cikin wuni sun dimauce misla mabsusul farashi kamar watsatsar wannan malam bata lughatul bait lughata baiti hayara shi idan mu ganshi kwarin da ake cema al farashi jam'u hayran ne har yahuru har hayratan wa hayranan kafi'ul amr kin shine har hayratan wa hayranan wa hayran wa hayran duka masdar kin shi ne fa huwa ha'irun wa hayran ana cewa ha'ir fa'il ana cewa ha'ir wa hayran yace hayran fatahayyara shine dimaucewa Allah yake cewa kallaz istahawat shaytan fil ashayadin fil ad hayran busayr yake cewa faudi fatin narul lati wa qafal wara hayara da dai hilami idu wa lam yubdu ga mangani su ga sanin kan hayara al farash yace jinsu hasharatin zatul ajniha nau'i ne na kwari kanana wanda suke masu huhuke ta tahafatu hawla siraj fatahata riq wanda suna ta fadi tashi kewayen wuta an kunna kamar da damuna muna sai su hada su muta a ciki kaga dimaucewa ne har mutum ai je na sakan shi muta wajen dimaucewa kenan aka kwatamta da shi ake kwatamta dimautacce a cikin sha'anin shi inda shi karshen dimaucewa haka har na sakan shi ma muta yake shine me ake ce mishi wannan kwarin me dimaucewa hada huta shine malamin bata ta in ga haske yake zawa ita hadawa ciki shine dai alfarash wasu a tafsirin qur'ani suna cewa fara amma kuskure ne ba fara bace Allah madaukin sarki yake cewa mai kunu nasu kal farashil mabthuth wannan kwarin shine Allah yake nihi ba fara ba mutanabbi yake cewa ka anna alal jamajim min hunarun wa aidil qaum ajnihatul farashi ma'ana baitin yace wannan wuni ne wanda hurgicin shi da razanin shi ranar tashin kiyama ma'ana mai girma ne dan mutane sun dimauce kamar wannan kwarin da yake hurgice ya fada cikin wuta halaka kanshi saboda dimaucewar shi da shi ake buga misali wajen dimaucewa har a karin magana Laraba yake cewa adiya shamin farasha yahi wannan kwarin wannan dimaucewa Allah madaukin sarki ya ba mu misalin ta gashi nan a cikin suratul qari'a yace dimaucewa ta mutane ta kai wunin da inda a wunin wannan inda ta kai har inda Allah yake sifanta mana yawma tarawna huta zal kullu murdatin amma arda'at duk wata mai shayarwa zata dan dimauce har ta shagartu gami da abinda ta abin nan take shayarwa yace wata da kullu zata hamlin hamal hadin ma abuciyar ciki zata ahi cikin ta a ranar tashin kiyama zaka ga mutane suna maye ba maye bane ba sai dai azaba Allah ce mai tsanani baiti na 125 bihi ta tagayyaru al-anwaru khawfan da wunin wadda bihi bi sababi ma'ana da sababin wannan wunin ne al-anwaru haske ta tagayyaru ke sauyawa khawfan saboda tsoro wa tadribu alfara'isu alfara'isu karankarma tarta idu zata rika makarkata birti ashi dan saboda tana yin makarkata lughatul bait alfara'is jam'u farisa ne shine naman dake tsakanin kafada da kirji lokacin da umma tin yaji tsoro yaji hurgici yake abin nan naman kafada nan wanda yake rawa cikin hadisi yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yake kira wannan mutane wanda sun yi sallah ba tare da annabi ba a gehe yace fada abihi ma faji abihi ma tar adu tur adu fara'isuhuma fara'isuhuma. Abu Dawud ya hudushi Imrul Qais yake cewa fa yashrabana anfasan wa hunna qawa'ifun wa tar'ud minhunna al-qula wal farisu al-faris al-abda shima ga waken shi nan gasanin dai ma'anar bait ma'anar baiti yace bi sababu hazal yawm da sababin wannan wuni mai hurgitarwa haske ke sauyawa na rana da na tauraru kamar yadda Allah yake cewa iza shamsu kuwirat wa iza an-nujum kadarat ma'ana zahaba dawha hasken ta ya tayi ta tanasarat an-nujum su ma kuma tauraru sun watsi ga baki daya Ubay ibn Ka'ab cikin tafsirin wannan aya yake cewa sittu ayatin alamumi manyan alamumi gabanin tashin kiyama za su zo guda shida yace mutane suna cikin kasuwa suna cin kasuwarsu kawai sai rana hasken ta tahiye shi suna cikin haka kawai sai tauraru su fado suna cikin haka sai ga duwatsu sun tashi daga inda suke ga baki daya su motsa su kone sai mutane da aljanu gaba daya su hurgice yace mutane aljanu sun hi mutane sun hi aljanu dabbobi da mutane da kwarurruka duk su rigice su cakuda tsakanin su juna da juna yana cikin tafsirin Tabari yace a wannan wunin ne ake cikin makarkata baiti na 126 yake cewa hunalika kullu ma qaddamta yabdu hunalika a wancan gurin ne gobe kiyama kullu ma qaddamta duk abin da ka gabatar yabdu zai bayyana fa aibuka zahirun aibunka gashi zahiri lahinka ahili wa sirri fashin kuma sirri Allah madaukin sarki ya tona shi ya buda shi ma'ana yabdu ya zaharu yana bayyana bada yabdu ubdu ubdu bada'an da buduwan da badin fi'ilin shi kenan fa'ilin shi nake so ma'arbi yake cewa jalis aduwa ka ta'arifu min tukatimuhu yabdu al-kilafi hadisi da qawmu wa miqalu fashin ai fashayif su ifshu fashwan da fushuwan fa huwa fashin fashar fasadu ai zahara wa za'a wa intashara Ibn Rumi yake cewa fu'adun ibanna wa shauqu shauqun qadimun wa hawan kaminun wa suqmi fashin Ubay ibn al-Akhnaf ga waken shi nan Abu Tamam ga waken shi nan ma'anar bait hazal yawm aidan yace wannan wunin kuma yazharu kullu ma qadama hul insanu min amalihi duk abin da dan adam ya aikata na ayyukan shi zai bayyana aibubuka ga su ahiri surri kuma Allah madaukin sarki ya kawo shi shine Allah yake ce mishi yawma tubul sarair al-Imam Tabari yake ce mu tuktabaru sarairul ibadi fayazharu minha yawma idhin ma kana fi dunya mustaqiyan aw inil ibadi min al fara'idi allati kana alzamaha Allahu ta'ala iyaha duk wanda ya bar farillar da jama'a ba su sani ba aboye bai bada ta ba gobe kiyama jama'a kowa zai sani wa kallafa al amalu biha baiti na 127 yake cewa tafakkar na kasa umurka kullu yawmin kabibi ragewar rayuwarka a kullun yace faqad auda bihi talabul ma'ashi neman abinci auda bihi shi ya halakar maka da rayuwar yau da gobanka din neman abinci kamar da mu yake nan mutanen zamanin wannan neman abinci duka ya tahiyar da lokacin ba lokacin ibada ba lokacin neman ilimi lughatul bait ana cewa tafakkada ya tafakkadu tafakkudan fa huwa mutafakkid mafaulin shine mutafakkad mutakad mutafaq wa tafakkada shay'u ai shine talabahu inda gaibatihi in bayyana a ce ka neme shi ka rasa yace wa tafakkada tayyif ma'ana yan nemi tsuntsu lokacin da bayyanan ya rasa shi a cikin wasafin da aka sufanta annabi lokacin da ake sufanta shi cewa yana kula da sahabban shi annahu ya tafakkadu ashabahu yana nema da binciken halayen sahabban shi in ya ga wani bayanan ya bincika ina wani yau ban ga wurin shi ba lafiya shine at-tafakkut yas'alu anhu fi hali gaibati mutanabbi yake cewa fi sha'anihi wa lisanihi wa bunatihi wa janatihi ajabul liman yatafakkadu awada shine ai halaka ya gabata ma'ana baitin yace alayka bi tafakkadu umrika hayatika ina horanka ka rika bibiyar rayuwarka da kwanakanka yace kowane wuni kasancewa kuma kowace kibtawa rayuwarka ce take ragewa wa annaka tustakhdimu kai kana amfani da dukkan wannan sa'at din da wannan mintuntukan cikin neman abinci amma addinin ka babu ko daya cikin ta'limul muta'allim yake cewa laysa min al-huzn alla la'iya tamurru bila nafa'in wa takhsuru min umri ba yana cikin asara ba da bakin ciki da tabiya a ce daranka da wuninka suna ta wucewa ba amfani kana ta asara rayuwarka mutum ya zama ba aikin harba na baki lokacin shi mai tsada sai sanya shi a cikin abubuwan da ba na amfani shi ba duniya da lahira wa qala yake cewa kuma qumil layli ya hazara allaka turshiri ila kam tanamul layli wal umru yanfadu ka tashi kai tsaye da tsayuwar dare ya kai wannan da nake magana kai mai yiwa ka samu shiriya har nawa ne kake tabarcin dare rayuwa kuma tana ta karewa barci bai karewa yace wa haza fi hal galibu ahli zamanin al-yawm wannan shine galibin mutanen zamanin mu zaka ga musulmi tsawon rayuwar shi wunin shi gaba daya ya kare shi cikin neman duniya amma an kan mishi magana game da neman ilimin da zai sanya gyara imanin shi da sallar shi da tsarkin shi da wasu abubuwa na farillar shi sai hujja cewa bayyana lokaci bayyana dama wa huwa mashghulun wal umur kaseera, yana da shagali lamarra sun mushi yawa. Fa ka annahu lam yukhlaq illa min ajli talabil ma'ash, kamar ka ce dan neman abincin Allah ya halice shi. Walakin laysa bi mashghul bal mahrum, ba shagalle bane kawai haramtacce ne dai. Asalahu Allah ta'ala ahwalana jami'an bi mannihi wa karami. Wani malami yayi littafi ya samu shi suna mashghulun am mahrum, shagaltacce ko dai haramtacce, duk aikin alkhairi in an kawo mutun ya ce ana mashghul, ana mashghul, babu lokaci. Amma in ne neman duniya ne, mutun yana gaba gaba, duk abin da za a yi mutun mashghul ne, in dai na lahira ne. Amma in ne duniya ne, ba mashghul bane. Baiti na 128 malam yake cewa ila kam tatabu shahawat dauran, ila kam har zuwa nawa nawa ne, har zuwa yaushe ne kake bibiyar sha'awa zamani? Waza yace wa dauran, wani lokaci kuma taktasi kana sanya, kana tuhatar da linun riyashi, tuhawa da take mai tabshi wanda aka yi daga gashin dabbobi. Dauran ai shine taratan, taratan hunaiha, nau'un da jam'uhu shine adwar, ana cewa intaqala min daurin ila daurin jadid, wani zamani zuwa wani zamani daban. Wa qad khalaqakum adwara, ai nutfatan summa alqa summa mudga, kamar yadda yake aka sanne. Abu Utahiya yake cewa la tasibul halati tabqa li ahliha, fa kad yastaqimul halu dauran wa yu'awwaju, kakkai tunanin cewa hali yana dawwama ga masu shi. La zamani yana iya zawwa lokai, wani lokaci a meke, wani lokaci a karkace. Karibaci lokacin ka da yazo maka a meke, kake da dama, kake da lokaci kai ibada. Ibn Rumi yake cewa fa kad yakhfadu dahr man harra min hurri li yarfa'uhu dauran wa dauran, kana dahru adwara taktasi min al-iktisani, shine lubsu siyab, sanya tuhahi. Iktasa yaktasi iktasi, iktisa'an fa huwa muktasim mafuulin, shine muktasa bihi, tuhar da kasa ya ce muktasa bihi. Al-Bakharzi mai rasuwa 460 yake cewa la yasharifu ar-rajul bi an yaktasi min al-gina tajan wa dibaja wa awa'ud dimashq, yake cewa badun ha muktasim wa zahiru halil ayn yubdu mustansidan ajaban. Ibn Rumi gashi ne jima baitin shi, linur riyashi al-malabisu na'imatu al-fakhira, tuha wadda take ta ni'ima kuma ta alfahari. In zamani yanzu ne mu ce kamar tuha bazan, wadda take ta karshe, kana ta sanya su ka kare rayuwarka akan sa tuha. Yace da anha tusna'u birrihi, dan ita ana anha da ita da gashin jawaska ake yin ta, shine rishi da'ir na tsuntsu. Alwahida dayan shi ana ce mishi risha, jam'in shi aryash ko rish ko rayash, duka ma'anar tuha mai alfahari. Allah yake cewa warishan wa libasu taqwa zalika khayr, warishan kaga ba gashin dabbobin yake ne ba, tuhar da aka yi daga rish, in tuha ce ta alfahari, shi sa Allah ya kawo ta. Ma'anar bait ga abiyat nan game da tabari ya kawo. Ma'anar baitin ai ila kam aihul magrur bid dunya, ce har zuwa yaushe ne kai da kan rudin duniya kake bin sha'awarka? Cikin wani lokaci kana bin ta, wani lokaci ka sa tuha ta alfahari, amma baka kula da ayyuka nagari, ayyuka da zasu gyara maka gobanka. Hammun ka da abin neman ka da farin cikin ka shine sanya tuha. Wani daga cikin malamai yake cewa sururun nasu fi lubsil libasu wa jam'il ilmi fi tarkin nu'asi, mai ta'alimi ya kawo shi yake cewa farin cikin mutane shine sa tuha kawai. Kowa abin da yake so sa tuha mai kyau, ya sa tuha mai kyau ka arena shi, in ya shiga jama'a a nuna shi kawai shine. Amma sai yace wa jam'il ilmi fi tarkin nu'asi, amma hada ilimi ba cikin sa tuha bane, wajen sa abin nan ne, wajen abin gane barin barci. Yace walaysa al-maqdu bi hadha zammu lusul malabis al-hasana faqad, ba wai nan malan yana nihin zargin sanya tuha kaya masu kyau ba, a'a. Wa inna mazammu fil itina'u biha, abin zargin mutun ya kula da sa tuha kawai. Wa tarkul ahammu min haya bar, wanda yake muhimmanci shine tsarkin ba zahiri da badini ake so. Amma an ka kula da tuha kawai, tsarkin ba zahiri ne ka kula, tsarkin badini ba kula da shi ba. Yace wala budda li talibil akhirati an yajtahida wa yatlubha bil amani wa du'a'i faqad. Yace wala yadrubuha kai, ya kamata ga mai kokari mai neman lahira ya nemi tsarkin zahiri da badini, ba kawai ya neme su ba da guri na baki. A cikin ta'alimul muta'allim yake cewa bi qadri al-kadd tuktasibul ma'ali wa man talaba al-ula sahar al-layali tarumul izza thumma tanamu laylan, yace ya gusu fil bahri man talaba al-layali. Yace bi qadri al-kadd, daidai gurgudan wahalaka tuktasibul ma'ali, kake tsohuwar wuto daukaka, kake samun daukaka. Yace wa man talaba al-ula, wanda ke neman daukaka sahar al-layali, zai yi rishin barci na dare. Tarumul izza, kana neman daukaka thumma tanamu laylan, sannan kana tabarjin dare. Duk wanda ka gani cikin magabata, ko wancan lokacin na da, ko wannan lokacin na yanzu, duk wanda ka gani yana da wani abu na ilimi, ko wani abu na bincike, ko wani abu na karatu, to ka tabbatar da cewa dare yayi amfani da dare. In ka dauka dare shine riba, shine riba ban Allah a cikin dare. Duk wasu abubuwa da zakai yanzu shine riba ta dare shine lokacin da nake riba ina buhu sukana ina yi dokan bahasi tun lokacin da na zamana har zuwa kiran sallah ina yin wani bahasi in na sa wani bahasin da nake so in kammala shi a gaba daren har ya zamana ma shine riba shine babbar riba dan da rana ayyuka sun yi yawa kai kaza amma da daddare wannan lokaci ne wanda zai zamana ka ribace shi yace tarumul izza kana neman dauka su mutanamu lai yace yagusu fil bahr man talabal ahli duk wanda ke neman gwal yake neman lu'ulu'i cikin teku yake yin nutso kaga ba karamin hatsari kaman nutso cikin bahar amma wanda ke neman lu'ulu'i ya san abu ne mai daraja yake nema nutso yake shiga ciki nas'alullaha an yarzuqana al-ijtihad fi talabil akhirah bi aunihi wa tawfiqihi amma nan gurin inda nake lissawa abiya cikin nayi mamakin baitin da yazo karshe 128 kuma da mara muke ta tahiya da bakwai ne a ina yau aka ko akwai wani baitin wanda ba cikin ba na cikin littafin bane nan mishi tarqimi kawai haka ne za a samu akwai wani baitin da ba cikin yawa tunda duk karshe dai na san abiya cikin biyar biyar ne kuma da kai bi na muqaddima kenan kullun da mara ne za a rika tahiya karshen abun akwai kuskuren lissahi tunda ni ne nayi lissahin dama ba shi littafin bai da abun nan tarqimi yawa nan a cikin wannan littafin na Malam Rahimahullahu Ta'ala na na'am shi ne na aha eh haka ni ma a haka nake hardace da shi ya gusul bahar man talabal layali babu fi baitin an sa fikin yana da matsala kenan da kai kuskuren sa fikin nan abiyatu dama ana samun irin wannan sai ilimin arud ya bambance wanne ne dai ilimin arud gami da waƙe kamar mustalahul hadisi ne da hadisi ana auna shi a gano sahihi da sakimi na mance ma ko na 20 da nawa ne zan mu tashi na inda wahatul mutaqin tubna Allahumma amin yawa na 22 na 22 na na kawo Ali ibn Nasr yake cewa naga Khalil ibn Ahmad cikin barci sai nace mishi fa qultu fi manami sai nace a cikin barci na la ara ahadan aqalu min al-Khalil ban taba ganin mafi hankali kamar Khalil ibn Ishaq ba sai nake ce mishi ma fa'ala Allahu bika me Allah ya aikata da kai a cikin wata ruwaya yace naga Khalil cikin barci yace me Allah ya aikata da kai yace ku yace bi da mi katsira sai yace da la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ina yawaita ta kuma a wata ruwaya ta farko yace ban samu ba sama da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar cikin ayyukana na lada da na tarbu nace mishi kaifa wajata amaluka yaya ka samu aikin ka da ka kashe rayuka duka a cike da arud da adab da shi'iri yace wajattuhu haba'an mansura na same shi kura abun shake shekewa ma'ana ladan shi bai kai ba inda wannan su azkar kin daya ma da na ambata maka na 23 Muhammad ibn Sirin yake cewa ra'aitu jalisan li fil manami su da ma ulumu ne na ala ba ulum bane na lahira ulum ne na ala kuma ba suna nihin ba kushe shi wannan ilimin ba wannan bane ba yana hadin dai shi a cikin khasatu nafsihi ga abin da ya tarda ya mishi sababin tsira ba arud bada da waken nan da adab Muhammad ibn Sirin yake cewa naga wani abokin zama na cikin barci sai na ganshi da kwabri na zinari nace mishi me Allah ya aikata maka yace ya shigar da ni aljanna kuma ya musanya mini kwabri na guda biyu da kwabri na zinari ina yawo cikin aljanna duk inda na ga dama sai nace da mi ka samu wannan yace bi azil al-aza anit tariq gusar da kazam takan hanya kayace icce ne na gani ina tsaya na gusar da shi daga hanya kaga karamin aiki mutum bai san ba shine zai kasance sababin tsirar shi na 24 Ahmad ibn Abdurrahman ibn al-Mu'abbar yake cewa naga Salih ibn Abdul Qudus cikin barci sai yana ta dariya yana ta mulmushi da farin ciki da bushara nace mishi me ubangijin kai aikata maka wa kaifa najawta mimma kunta turma bihi da mi ka tsira da abin da ake zarginka da shi yace inni waratu ala rabbil la takhafa alayhi khafiya nazo wajen ubangijin da boyayyen abu bai boyuwa gare shi fastaqabalani bi rahmatihi ya gamu da ni da rahama shi yace na san ya kai wane kubutakka Salih ibn Abdul Qudus na san kai kubutacce ne gami da kazafin da ake maka kenan wannan ya nuna cewa yana da ko kazafin da ake mishi wa kana qatlu ya kasance sarakin saraka azzalimi suka kashe shi shekara ta 167 ya zo tarihin cikin wafayatul ayan shi kuma wancan na Muhammad ibn Sirin cikin hilatul awliya ne na Khalil ibn Ahmad kuma cikin bustanul arifin na al-Imam an-Nawawi na 25 daga sa'sa'ul basar yake cewa ra'aitu fi nawmi Abubakar Nablusi cikin barci naga Abubakar Nablusi ba'da ma suliba bayan an tsire shi shi ma sarakai azzalimai a cikin mafi kyan hali nace mai Allah ya aikata da kai yace habani maliki bi dawami izun wa arani bi qurbil lintisari wa qarrabani wa adnani ilayhi wa qala in an bi aishin fi jiwari yace ya bani mamallaki na ya bani mulki dawwamamme kuma ya mun alƙawari da kusanci na nasara a gurin kusa da Allah kuma Allah ya kusantar da ni kusanci na gagdaga yake ce mini ka ci ni'ima kuma ka yi rayuwarka a kusa da makwabtaka da ni Allah haka ya kawo shi cikin siyar alamun nubala a cikin abin nan kin shi a cikin bayanan shi inda in ga wani abin yin alama dan zai zama a hashashe ne Mm-hmm.